alijitani
zina
zake mwaga
sadia alamer zina ria
halima tiyarin ya san kowa kuna ke ta da bance ko a gurin nan kin tar kowa soyayya yarda ce di da ke so nake a bani ke
Yeah, make a producer.